Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugabannin duniya sun mayar da martani ga hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke ranar Juma'a cewa Isra'ila ta dakatar da hare-haren da ke kaiwa a kudancin birnin Rafah na Gaza, matakin da ya tsananta matsin lamba daga ƙasashen duniya kan Isra'ila dangane da farmakin da take kaiwa Gaza. Amma Isra'ila ta ce ba za ta amince da hakan ba. Da yake karanta hukuncin, shugaban kotun ICJ Nawab Salam ya bada misali da yanayi na musamman ga masu rauni a Rafa. Ya kuma bayyana shakkun kotun cewa korar fararen hula da Isra'ila ta yi daga birnin kan iyaka ya isa ya sauƙaƙa kan babban hatsarin da fararen hula ke fuskanta a wurin. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishin firaministan Isra'ila da na ma'aikatan harkokin wajen ƙasar sun yi Allah wadai da matakin da kotun ta ɗauka, inda suka bayyana zargin da Afirka ta Kudu ta yi wa Isra'ila a kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague dangane da kisan ƙare dangi, ƙarya ne kuma abin tsoro da ƙyama. Masu ba da agaji sun yi gargaɗi jiya Juma'a cewa halin da ake ciki a yankin arewacin Darfur Alfasha yana ƙara yin muni a kowace rana, saboda asibitin ƙasar ɗaya cilo da ya rage yana da kusan mako guda na kayayyakin aiki da suka rage, kuma yayin da waɗanda suke jikkata ke ƙaruwa. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Durajic ya shaida manema labarai cewa faɗin ya tilasta dubban mutane tserewa tun daga ranar 10 ga watan Mayu, kuma ya yi sanadin mutuwar dubban fararen hula. A ranar 10 ga watan Mayu ne rikici ya ɓarke cikin Alfasha tsakanin dakarun sojin Sudan da ke birnin da kuma dakarun sa-kai na Rapid Support Force waɗanda suka kai harigar ruwan da ke kewaye kafin su shiga babban birnin ƙasar. A cewar wata ƙungiyar agaji ta likitoci ta Doctors Without Borders da ke birnin Paris, wacce aka fi sani da MSF a taƙaice, aƙalla fararen hula 700 ne suka jikkata sun isa wannan asibiti na ƙarshe da aka fi sani da Asibitin Kudu a cikin makonni 2 da suka gabata. 85 daga cikinsu sun mutu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, ƙasashen Mali da Rasha sun ƙaddamar da aikin gina tashar samar da wutar lantarki mafi girma a yammacin Afirka, inji ministan makamashi na ƙasar Mali Bintu Kamara a gidan talabijin na ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da matsalar wutar lantarki, inda rabin al'ummar ƙasar ne kaɗai ke samun wutar lantarkin. Tashar samar da wutar lantarki ta farko a fannin girma a ƙasar da ma a yankin za ta rage ƙarancin wutar lantarki da ke addabar ƙasar mu a halin yanzu, kamar yadda Kamara ya shaida gidan talabijin na ƙasar Mali ORTM. Grigory Nazarov, daraktan kamfanin Novowind na ƙasar Rasha mai kula da ginin, ya ce ana sa ran za a ƙara samar da wutar lantarki a ƙasar Mali da kashi 10 cikin 100. Ƙungiyar Tarayyar Turai da Amurka da ƙawayenta sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa jiya Juma'a game da ƙaruwar tashin hankula a Myanmar. Sanarwar ta ce mu, wato Australia da Canada da Tarayyar Turai, Jamhuriyar Koriya da Malta da New Zealand da Norway da Sweden da Birtaniya da kuma Amurka, mun damu matuƙa game da ƙaruwar rikice-rikice a Myanmar da kuma musamman ƙaruwar cutar fararen hula wanda ke haifar da ɓarewar haƙƙin bil'adama da rikicin bil'adama a duk faɗin ƙasar. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa ranar Juma'a ya samu rahotanni masu ban tsoro daga jihar Karen da ke arewacin Myanmar game da tasirin faɗan da ake tsakanin sojojin ƙasar da sojojin Arakan, wata ƙungiyar ƙabilanci da ke ɗauke da makamai kan fararen hular Rohingya. Daga ƙarshe wata kungiyar da ke zaune a Oklahoma ta nan Amurka ta bayyana cewa an harba wasu kiristoci masu aikin mission uku daga ofishin dakadanci a Haiti a wani harin kwantan bauna da wasu ƴan daba suka kai musu a Haiti. Masu aikin mission din suna fakewa a wani gida lokacin da ƴan kungiyar suka fara harbi a gidan da misalin karfe 9 na ran Alhamis. Kungiyar ta faɗa a cikin sakonni biyu na Facebook. Rikicin gungun kungiyoyin da aka shafa watanni a Haiti.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kana alheriya
waka bagobura ta ratsa
ta gware kuwa ta shiga kasida wai ta ji maka
ba to babban bako muke na a wannan shirin da yau
eh Haruna Shitu da aka fi sani da Haruna Zango ba
haka yake da waka shi ta bagobura akwai jerin wakoki
gaskiya
to muna godiya da samun kasancewar shi shigo shi a wannan zauren to baba bari mu fada zangon gaishe bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga ango da amarya Yakubu Yohana Maina da amaryarsa Adijar Sani Gidado waɗanda za a daura ma aure ranar 1 ga watan Yuni da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Seminary da ke Jos a jihar Plateau ana bikin sallama amaryan ranar 30 ga wannan wata na Mayu a majami'ar Ekwa Bishara 3 da ke Jos wato layin a fata kenan da karfe 2 na yamma to Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin summa amin. Sai kuma wannan sakon taya murna ga iyalan Alhaji Ibrahim Muhammad Ashaka da na Alhaji Munir Umudele na daurin aure ƴaƴansu Abdulmumin Munir Sulaimani da aka fi sani da Shola da kuma amaryarsa Maimunatu Ibrahim Mama wanda za a daura yau Asabar kenan 25 ga wannan watan Mayu da misalin karfe 10 na safe a babban masallacin Bukur ko kuma Central Mosque unguwar Doki Bukur jihar Plateau to Allah ba da zaman lafiya. Sai kuma wannan gaisuwar taya murna da sakon fatan alkhairi zuwa ga ambassador Mustafa Sam na daurin auren ƴarsa Aisha Mustafa Sam da Angunta Abubakar Kuruma wanda za a daura aure nasu yau Asabar din nan wato 25 ga wannan watan Mayu a nan Maryland a Amurka kenan a masallacin Zionist Center of American Mosque dake lamba 9610 a Goodluck Road Laham wato bayan sallar azhar kenan za a yi wannan auren a nan Maryland to Allah ya bada zaman lafiya da kuma zuri'a daya ba
to amin kuma amin bari kuma mu yi gaisuwa ta aziya ga Yusuf Abdullahi Roni da matarsa Safiya Dalo Abdullahi domin rasuwar mahaifiyar Kime gidan Aroni da ke karamar hukumar Roni jihar Jigawa to Allah ya bada jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen sai kuma gaisuwar ta aziya ga wakili mu Tamar Abari domin rasuwar gobata kanwar mamata wanda Allah ya mai rasuwa ita ma a cikin wannan makon Allah ya sa ta huta Allah ya kuma ya kyautata namu karshen duka
amin summa amin sai kuma ta aziya ga babban limamin masallaci Ibn Taymiya a nan Maryland America kenan kuma shine shugaban talbijin yanar gizo na Walkiya TV a birnin Kumasi Sheikh Firdaus Ladan na rashin uwar gidansa Hajiya Taiba Abdulsalam wanda Allah ya karbanta a wajen Lahadi yayin da take halartar bikin auren diyar yar uwanta a Kaduna Nigeria kuma an riga an shafa addu'anta a Kaduna za a yi wata addu'ar kuma a birnin Kumasi sai kuma taziya zuwa ga iyalan gidan fitwa a unguwar Yalwa Kumasi na rasuwar baba Dallami wanda yake bada sallah a masallacin Nation a Yalwa Allah ya masa cikawa a makon da ya gabata kuma muna ta iyalai alhinin wannan rashi musamman yarsa Fauziya Adam dake birnin London da wato ladanin sa kenan Alhaji Gurinshi a nan Kumasi Yalwa to Allah ya ji kansa da sauran magabata mu kuma ya kyauta ta karshen mu
to amin kuma amin muna kuma yi wa kungiyar da ake kira Goza Elite Forum a fata alheri domin shirin wani gagarumin taro da za su yi a Goza jihar Borno da nufin karfafa zamantakewa da fahimtar juna to da fatar wannan taron zai kara karfafa danƙon zumunci da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma
amin
samuwa ga waɗanda suke kira domin ba da gudunmuwa ga shirye-shirye mu na dare ko
kamar
da muka faɗa
yawa su kira kai tsaye ba su yi lokaci akan shirye
yawa to na hakikata cewa suna jin sanarwai ranar Litinin za mu fara buɗe layuka domin masu sauraro su shigo kai tsaye su ba da gudunmuwa ga shirye-shirye mu musamman a yin tsokaci kan abin da ya sha musu kai da kuma gina ƙasa bari mu mika gaisuwar fata alheri daga hannun Hashimu Dimauti Dusu Allah ya sa haka sunan ne yake da jamhuriyar Niger wanda yake mika gaisuwar fata alheri yace gare mu duka da kuma shirin abar ya huce da fatar an tashi lafiya sai gaisuwa fata alheri daga Ahmadu manajan Bauchi dake Bauchi unguwar Karukuma Daki da yake so a mika mashi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Malam Musa Abdullahi Headmaster na makarantar babban mutum dake Shikal a Bauchi sai Malama Ummi Umar dake koyarwa a karamar secondary ta Bakaru da mai girma dan Juma Bauchi Honorable Alhaji Bashir Yakubu Lami sai uban Juma Bauchi Alhaji Nasiru Ma'azu sai tsohon sarkin ganin uban Juma Bauchi Alhaji Siraju Moji da dan Ladi Kaura na Kauran Bauchi sai sarkin garin Langas Alhaji Abdulrahman Yalwa daga ƙarshe yana gaida sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami wannan gaisuwa ce ta sarakuna da fatar an tashi lafiya sai kuma dubun gaisuwar fata alheri ga Haddabi mai computer mai yama da zaki su dangi zomawa da Comrade Iyasu Yakubu Digawa da Muhammad Nasir Sokoto, sai Taso Iliyasu Magami da Yahaya Dano Azare, sai Sani Ashakura da mai girma sarkin kudin Ugushi Idris Abubakar, sai Honorable Bala Kukani Kebbi. Da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwa da tafito daga Isu Dila Faki, da fatar alkhairi zuwa ga mai martaba kauren Zazzau Hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu, da sarkin Faki Alhaji Sani Jafaru Aliyu, da kuma sarkin Hausawan Garejin Oloje Alhaji Rabi'u Gura. Yake na mika gaisuwa zuwa ga shugaban Hausawan Garejin Oloje Alhassan Mai Afriya, da Alhaji Bashir Mai Katako bakin kasuwa Faki, da magajin Gadan Kaya Faki, da Murtala Dan Faki, da Gambo Laska Faki, da Yakubu Izi Faki, da kuma Jamilu Mai Kasida Gidan Fulani Faki, da Alhaji Magajin Yakin Gidan Fulani, da Ashiru Dan Kamashu Faki, da Alhaji Haruna Walo Faki, da Bala Gidan Sharifai Faki, da Aminu Gidan Sune Koko Titi Faki, da Gambo Mai Gida Danganyi Faki, da Alhaji Harusu na Alhaji Tasi Faki, da Lawal Hambali Dan Sulba, da kuma Garba na Hali Kamba, da Abubakar Sa'ad Danyi, da Garba Sabiola Gashuwa, da Macido Sarkin Ruwa Faki, da Tahiru Danju Faki, da Nuhu Lawal Faki, da Gani Suratu Faki, da Masaudu Alasan Faki, daga karshe da ƴaƴansa Hassan da Husaina, da Hassan da Husaini, da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. Mai gaida su Isu Dila Faki.
Yawa to baba da fili ga me do
gaskiya eh ba gobe da ke da
amma gobe ga na gobe na gobe da ran waka bubur
haka. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka VOA, barkanmu da warhaka. To kamar yadda kuka ji a cikin gabatarwar wato jagororin shirin, cikin iko Allah muna tare da ɗaya daga cikin matasan mawaƙan katsina dukku tarayyar Najeriya, wanda ya amsa katin gayyata ta daga katsina dukku iyo tattaki ya zo nan maraɗi. Ban sani ba ko tsibiri zai wuce domin ya gaya da gobarawa, wato Haruna Zango mai waƙar Bagobara ta zo katsina kamar yadda aka fi sanin sa, domin ƴan magana sun ce waƙa bakin mai ita ta fi daɗi. Malam Haruna, sai a gabatar da kai ga masu wato sauraron muryar Amurka a wannan shiri na Abari ya huce.
Da farko dai sunana Haruna Shitu, wanda aka fi sani da Haruna Zango, ɗaya daga cikin mawaƙan Hausa da ke Najeriya.
To madalla Malam Haruna, ga ka a maraɗi kuma jamhuriyar Niger, ni ka zo yi?
To abinda yake tafe da ni koko ya kawo ni shine na zo domin amsa muhimmiyar gayyata da wannan tasha taimin taku mai albarka.
To Malam Haruna, ba mu takaitaccen tarihin rayuwarka a gurgurje.
Da farko dai ni an haife ni a jihar Katsina, na yi primary school, na kuma yi secondary school, na kuma yi karatu na Muhammadiya.
Na'am.
Shi ma bakin gwargwado abinda ya sawaka. Kuma na yi karatu na diploma gaba da secondary kenan, wanda kuma gashi a yanzu muna cikin harkar waka, ana ta damawa da mu.
Kai lalle an sha gwagwarmaya. To Malam Haruna, me ya jefa ka cikin lamarin waƙoƙi waɗannan na Hausa na zamani?
To ka san ita rayuwa kowane ɗan adam da Allah ya yi shi akwai ɓangaren da ya aje shi. Kuma zaka ga wani tun yana yaro akwai abin da yake ra'ayi, wanda kuma gurin shi Allah ya cika mishi wannan buri. To ni gaskiya ko da ina yaro Allah ya sanya mun son waka.
To fa,
wanda idan naje irin wuri haka wanda mawaka suke gabatar da waƙoƙi, tun ma irin mawaka na gargajiya, to gaskiya indai ana gabatar da waka ina jin a jikina cewa ina ma a ce ni ne wanda gaskiya abun yana tsamani sosai a Allah da ikon sa kuma sai ya nufa ni ma zana yi waka wanda gashi muna tayi bakin kokari kuma alhamdulillah sako yana zuwa inda ake bukata
ainihi za mu so sanin ko masu sauraro za su so sanin da wata waka ce ka fara yin waka
to eh wakar kuma da na fara da ita ce wata waka ta baiko na baikon shi ubangida na wanda shine ubangida na a harkar waka da wakar baikon sa ce na fara lokacin da aka yi masa baiko shi da masoyiyarsa to sai na rubuta wannan waka ta baiko na je a studio nasa a narera wannan waka to wannan waka ma zan iya ce ma ita ce silar shiga ta harkar waka saboda daga nan ne da Allah ya hada ni da shi kuma shikenan na ci gaba da zama a karkashin sa a studio shikenan wanda nan ne ta fadi tashi wanda har yanzu ni ma cikin ikon Allah gani da studio na
to mallam Haruna cikin wakokin da kai akwai wata waka mai taken bagobra ta zo ka tsina sosai fiye da yadda kake tunani shin ta yaya ma aka yi kai ita wannan wakar
kai to ita wakar bagobura ta zo ka tsina abinda ya sanya na yi ta kasan da bagoburi da baka tsine dan juma ne da dan jummai
na'am
ko kuma in ce mu ka tsinawa iyayen gida ne ga goburawa shi yasa duk inda bagoburi yake in ya gaba ka tsine zaka ga yana ba da girma har kakkarwa jikin shi yake saboda ya ga mai gidansa
tilas mu jabirki na an kwaso bayani amma idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ƙara sa wannan hira ko to muna ƙara jinjinawa babban bakon mu da kuma abokin aiki mu wakilin mu Almansir
haka
da ya mana wannan hira sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu nufi Ghana
insha Allah na guje mu gane kenan
yawa za mu je mu gane sai ba mu aron kulluwan su
insha Allah
to baba wannan labarin da zan baka yau labari ne da mai rubuta mai wanda ya wallafa yace wai ya faru ne yace ya faru ne a jihar Yobe dai ban da tabbacin haka yace wani yace wata mata ce ta lura cewa kullun idan mijinta ya kwanta sai ya je ya baya tunda dai kaga wannan zamani ne na internet baba sai wannan wanda ya bada labarin sai yace bai to haka ya lura matan ta lura cewa kowane lokaci suke tare da mijinta hankali shi yana kan waya yana ta abin da Hausawa suke cewa chatting a dandalin sada zumunta to sai aka ci sa'a wani lokaci ya tashi ya bar wayar a buɗe sai da ta duba sai ta kula cewa ashe yana hira ne da wata a cikin wayar kowane lokaci a wata abokiyar shi a Facebook yana hira a cikin wayar to shikenan sai ta dabara sai ta buɗe wani shafi da sunan namiji sai ta gayyace shi a matsayin aboki sai ya ansa ya ansa suka zama abokai kenan ba a Facebook
ban san cewa ita bace
koyo
shike dan sai to kafin nan a wannan hirin rakin da suke da waccan ka daddauki hirin rakin ta kofa duk ta dauka sai shike dan sai ta tura mishi da sako daga nise kai
kai haka
yawa wani ba
dan da
su kowa zai yawa tsakanin su tubi sai tace na lura cewa tace ni sunana wane ni kuma ina kungiyar yan boko haram na lura cewa kuna abokantaka da matata kuna aika sakonni tace idan in ka ci musu ga sakon da ka aika rana kaza kace kaza tace kaza kace kaza tace kaza kace kaza tace kaza tace to ina baka kashe ni idan baka fita harkan matata ba duk abin da zai faru da kai da iyalinka baki daya kai ka ja na farko dai sunan ka wani kana aiki a wuri kaza
kuma kana anguwa kaza
kana anguwa kaza abokin ka sunan shi wada
sunan matar ka kaza
amma shi ne ce ba san ta san gobe sunan matar ka kaza ƴaƴan ka wada na farko kaza
ga dole kiyaye
kace ga abincin da ka fito ga karfe nawa kace karfe kaza kace tafiya wurin aiki ga hanyar da kake bi ga hanyar da kake dawowa to dan ka san cewa ina kallon ka
da dole ne da bai wanda
na san kai ko wane ne na san komai da komai game da kai kashe ni nake baka idan ka kara duk abin da ya faru da duk wannan da mutanen da la'ambata kan kaza habawa tana aika wani a gida sai ba take zanne tana kallon shi haba sai ta gama mutumin ka zufa ta kama shi ya tashi zufa ta ce mai faru ne haka ina ya iya ansawa ya ce wai nan da nan ya je ya sassauta dukkan hanyoyin sadarwar da yake abin
da gaba ɗaya ba
ya fice daga WhatsApp ya fice daga Facebook duk kowanne ya sassauke shafukan shi kai nan gwamma bai tsaya a nan ba ita wannan wayar da yake amfani da ita ma da take iya hawan internet ya je saida ta ya je so wadda
ba ta hawa internet
ba abin da take da kira yace a me zai ce kan shi social media nan yana hana addini baya barin shi wannan addini kaga yace a daga wannan lokacin ya kamata yana sallah
yana ibada
yana ibada abin da ya kamata yi ke na saboda ka shi daga yanzu
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather's Creation da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.